Rundunar sojin Najeriya na Operation Lafiya dole da ke aikin samar da tsaro a shirin Arewa maso gabacin kasar. Suka ce sun kubuto da mutane 3,475 daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Wato cikin watanni biyu kacal. Komandan rundunar sojin Operation Lafiya dole Major General Rogers Nicholas ne da ya bayyana hakan a wani taron ƴan jaridu da gudanar a garin Maiduguri da kuma aka nuna ta kafafen wasu gidan talabijin kai tsaye. Yace yanzu haka sun da kofa wajen tabbatar da cewa sun kawo ƙarshen ƴan ƙungiyar Boko Haram baki ɗaya, musamman ma a yankunan tafkin Chadi da kuma dajin Sambisa wanda ake cewa Kamzairo. Yace yanzu haka rundunar suna nan cikin wannan daji kuma sun hana ƴan ƙungiyar Boko Haram din sakewa sakat. Yace cikin wannan watanni biyu dai rundunar nasu ta samu nasarar kashe ƴan ƙungiyar Boko Haram 166 sakamakon gumurzu da suka yi da su, kuma sake kwato motocin sojoji masu sulke da bindigogi da ma motocin pickup da dai wasu kayayyaki da dama suke hada littattafan addinai.
Currently, as I speak, our tools are in the heart of Kamzairo, Nsimba, to show that every member of Boko Haram in that forest is together.
Yace yanzu hakan da nake magana, sannan muna nan a tsakiyar dajin Sambisa wato a Kamzairo, inda muke ci gaba da fitattakan waɗannan mahara don kuma mu tabbatar cewa mun magance duk wani ɗan Boko Haram da ke wannan daji. Yace cikin wannan gangamin lokacin ne kuma suka sake samun nasarar kame wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin har su 34, wanda kuma yanzu hakan suna hannunsu, suna kuma ci gaba da yin musu tambayoyi da ma bincike.
As I yesterday, a total of 3,475 civilians are so far been rescued.
Yace yanzu hakan akwai mutane da dama da suka samu suka tsuce daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram, inda mutanen mu kuma ke ba su kariya, wanda yanzu hakan daga jiya mun kubuto da mutane 3,475 wanda kuma fararen hula ne daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram din. Kuma tambayar ta komandan game da batun sake kwato Kamzairo da ko tsohon jiyata komanda ya sha fadin cewa sun kwato wannan Kamzairo din a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Ga dai abinda Major General Lucas ya cewa mun yima labari. Yace abinda ke faruwa shine ko da mun tarwatsa su za ka ga sun canza wuri, da zaran kuma mun gusa daga wannan wuri za ka ga sun sake dawowa, amma yanzu haka mun yanke shawaran cewa za mu kasance tare da su a wannan daji. General Nicholas yace yanzu haka akwai mutane da dama da suka mika kansu da kansu, musamman ma a kasashen Kamaru da Chad da Niger, wanda kuma suna nan da dama. Sai ne sake amfani da wannan dama wajen kiran ƴan ƙungiyar Boko Haram din, ciki har da ma shugaban ɗayan bangaren wato Abubakar Shekau, da shi ma ya mika kansa idan yana da niyyar yin hakan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.